cikin waɗanda ma ba matan manzon Allah ba, cikin waɗanda suka cika wannan siffofi da conditions da ayat ta bayyana. Wato koda mutum ba, koda mace ba ta cikin matan manzon Allah, matukar ta kwaikwayi, ta haskaku da irin wancan haske da ayat ta bayyana, to duk wanda ya taba ta zai samu wani kaso a cikin gargadin ko wa'idin da ayat ta kawo. Innal ladina lafazina na umumi alfazul mausula kulluha amma, wato lafazani suke dauka kowa da kowa, nan kiran alfazul mausula. Haka almuhsanat, alghafilat, almu'minat, lam din nan istighraqiyya ce ta shafi kowa da kowa a ciki. Amma suwaye za su fara shiga? Su ne matan manzon Allah. To inda ya kamata a ƙara bayani shi ne lu'inu fi dunya wal akhira, Allah an ce su a duniya da lakhira. Kaga wanda ya yi wata daga cikin matan mu'minai ƙazafi, abubuwan can guda uku da muka lissafa na farkon sura su ne suka shafe shi. To amma ya za a ce Allah an ce shi a duniya da lakhira, shi ne abin ba zai fito fili ba. A duk wanda yake ƙazafi ga matan da suke katangaggu, kararru, kamammu, kamilallu, sannan kuma yana jin ƙazafin babu komai, yana ganin halal ne, ai ba wani abu bane ba, to kaga bayan yayi ƙazafin, laifin ƙazafin yana nan, kuma laifin halatta abin da Allah ya haramta shi ma yana nan. To kaga in ya hada wannan abubuwan guda biyu ya shiga cikin lu'inu fi dunya wal akhirah walahum azabun azim. Sai abu na biyu shine ta'aliq yakan al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat, shi ma wani dan waye tsokaci. Wato akwai fadin Ibn al-Qayyim radiyallahu anhu yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da gidaje guda uku. Wato ya tanada wa bayan sa gidaje guda nawa? Guda uku. Na farko akwai gidan duniya, shine chaku da tsakanin al-khabith wa tayyib, kokarin da ake tayi kokowa ko da yaushe tsakanin khabith ne da tayyib, ko da yaushe Allah yumayyiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, haka ake ta fama a gidan duniya. Kai ganka mu'mini da aka ce al-khabithat, munana kazaman kalmomi da kazaman ayyuka da kazaman mata da kazaman halaye sun tabbata lil khabithina, ga mutanen banza. To ai zaga wani lokacin mutumin kirki ne amma yakan dan yi kuskure. To shi yasa in yi kuskuren nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kuke gani inda a ce a gidan ɗayan ku akwai swimming pool, wato wata ƙorama haka da zai ringa wanka kullun sau biyar, shin wannan mutumin zai dauda kuwa? Sahabban manzo Allah suka ce a wannan ba zai dauda ba, wanda zai wanka sau ɗaya sau biyar a rana ai da wuya ya dauda ko? A ce kai wanka sau biyar a rana ai da wuya kai dauda. Suka ce wannan ba zai dauda ba ya rasulullah. Sai manzo Allah ya ce fa zalika mithlu salawatil khams, wannan kwatankwacin salloli ne guda biyar. Duk sanda kai sallah to Allah yana wanke maka kusakuran da ya faru tsakanin wannan sallar da sallar da ta gabace ta, shine yamhu Allahu bihinnal khabaya. Me dai nake so na nuna? Wato zunubi kazanta shi shine. To sai dai mu'mini yana kokarin wanke kansa ko da yaushe, in yayin zai wanke kansa sai dawo ya zama tayyib, ko da yaushe in zunubin ya faru zai dawo ya zama me tayyib. To a gidan duniya an taku da tsakanin khabith din da tayyib, wani yana kushi sai Allah ce wa nafsin wa ma sawaha, ya rantse da rai da wanda ya daidaita ta, fa alhamaha, ikimta mata fujuraha, fajir jinta wanda shine khabith, wa taqwaha, da kuma tsoron Allahnta wanda shine tayyib, ita qad aflaha, haqiqa ya rabota wane ne? Man zakkaha, wanda ya tsarkake ta, tsaftace ta. Wa qad khaba, kuma ya tabe ya lalace, wane ne? Man dasaha, wanda ya kuma jagwalgula ta kuma turmutsa ta cikin kazantar. Me dai nake so na ce? A gidan duniya kokowa ce tsakanin khabith da tayyib, haka za a yi ta fama har kuma sai ran da mutum ya tafi lakhira. To shi wannan kuma akwai gidan tayyib da tayyibin da tayyibat, darun tayyiba li tayyibin wa tayyibat, shine aljanna. Wannan mutum ba zai shiga ba sai ya tsarkaka 100 bisa 100, gida ne tayyib, ba za ka taba shiga ba sai tayyibun da tayyibat. Shi yasa ko da manzo Allah ke cewa an wuce siradi wanda suka ci sikirin suka kallake za ta fi aljanna, amma tsakanin su akwai wani yayi wa wani wani abu da na rashin jin daɗi, to sai a tsaya sai a warware a sasanta su shiga aljanna tsaf. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, wato ko jin takeici da jin